A cikin wata wasiƙa ce da ministan cikin gida na ƙasar Niger ya sanyawa hannu wace aiki wa shugaban rundunar AICOP Sahel Region ƙasar Niger ya sanar da baiwa sojojin rundunar su 15 kwanaki 3 domin su fice daga cikin ƙasar ta Niger bisa zargin su da shigowa cikin ƙasar ba bisa ka'ida ba, kuma sun shigo ne ba tare da sun sanar da mahukunta ba. Alhali kuwa tun a watan Disamban shekarar ta gabata hukumar mulkin sojan a Niger suka soke yarjejeniyar tsaro da ƙungiyar tarayyar Turai, inda suka bata wa'adin watanni 6 domin dakarun Turan su fice daga cikin ƙasar Niger baki ɗaya. Malam Musa Bilal, ɗan ƙungiyar farar fulla ne da ke goyon bayan hukumomin, ya yaba da matakin.
Gwamnati ya kora ika Sahel. Abinda gwamnati ya yi, don misali na ya yi, su je in gwamnati ya shirya in suna iya dawowa ma sai su dawo a kara tattaunawa da su, a yi rajejeniya da su, a san meye suke yi AICOP Sahel kinnan. Kawai menene ma aikinsu, mahimmancin aikinsu, menene kamata Nigerians su yi, ni a matsayin na society civil, wannan korar da aka yi, ya yi tun da yanzu ana cikin haraka transition. Transition ce kuma haraka kusan in transition ne, dole sai ana daidaita abubuwa, dole sai ana gyara abubuwa. Wannan mutanen an kora su, abinda muke so gwamnati in ma nan zuwa gaba sun so su dawo a zamana tare da su a tattauna.
A makon da ya gabata ne hukumar mulkin sojan kasar ta Niger suka kori babban wakilin hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Niger, wanda aka tare shi a filin jirgin sama ne ya mai lokacin dawarsa daga tafiya, inda suka bashi umarnin ficewa daga kasar nan take. To sai dai Abdulrahman Biyanu, wani da ke fafutuka a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnatin ta musu bayani kan waɗannan matakai.
Ba ita bace decision ta farko wadda shugabanninmu na soji suka doka, wadda vraiment ba mu samu kamar cikakken bayani ba bisa wai me yasa aka tsaida wannan aikin nasu. In dai ana son tayi ta kyau, ya kamata su fito su rinka mana jawabi bisa duka wani hukunci da za su doka zuwa ga wanga gari ko wanga gari.
Sai dai kuma ba dukkan 'yan Nijar ne suka yaba da wannan matakin ba na korar rundunar ta AICOP Sahel, yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan ƙasar ta Nijar.
Sunana Idrisa Mohammed. Wannan mataki da gwamnati ta ɗauka mataki ne wanda ya kamata a ɗauka, amma kamun a ɗauke shi a dibi mai zaya haifar da wannan ba shi bane na farin. Ya kamata a ce kamun gwamnati ta ɗauki irin waɗannan matakan a yi taka tsantsa.
Sunana Zabairu. Korar su fa a tunanina alheri ne, saboda yau wurin shekara nawa suna cikin kasar ga an kawo su saboda tsaro, amma mu ba mu gane komai ba, har yanzu dai ba a yi maganin komai ba, suna nan suna aikin amma kamar ba a yi. Ya kamata a ce su kama mu saboda tsaro, amma babu ci gaban da muka samu.
Kungiyar tarayyar Turai dai ta nuna rashin jin daɗin ta a game da matakin gwamnatin Niger na korar sojojin rundunar ta AICOP Sahel, duk da cewa wa'adin kammala ficewar rundunar bai cika ba. Hamidu Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.